Wasu maniyata da basu samu tafiya aikin hajjin bana ba sun buƙaci gwamnatin tarayya ta maida aikin hajjin hannun jihohi da kuma bincika dalilan da ya sanya hukumar Alhazan kasa kwashe maniyata zuwa ƙasa mai tsarki. Maniyata 1,500 ne basu samu tafiya aikin hajjin bana ba da suka hada da mutane 9 daga jihar Bauchi, mutane 91 daga jihar Plateau da guda 700 daga jihar Kano. Amirul Hajj na jihar Plateau wanda shine mai martaba sarkin Kanam, Alhaji Muhammadu Mu'azu na biyu wanda shi ma bai samu tafiya ba, yace mai da dukkan shirye-shiryen aikin haji zuwa hannun hukumar Alhazai ta ƙasa shine ke janyo matsala.
Gaskiya a matsayin mu na shugabanni, abinda hukumar Alhazai ta yi musamman na Najeriya nan ne giman yake, don kin sani kuma duk visa da komi tana zuwa daga ta wajen hukumar Alhazai ne na Najeriya. Sun dauke komi daga hannun jihohi. Tunda aka fara wannan tsari, al'amuran haji ya baci a Najeriya.
Mu ba mu yi magana don ba mu samu tafiya ba ne, alhamdulillahi. Amma dole gwamnatin tarayya sai ta bincike wannan al'amari, shine kada zai sanyaya zuciyar mutane.
Mai martaba sarkin Kanam kenan kuma Amirul Hajj na jihar Plateau, Alhaji Muhammadu Mu'azu na biyu. Shi ma jagoran malamai da za su karantar da mahajjatan jihar Plateau a ƙasa mai tsarki, Aminu Yusuf Nuhu, wanda shi ma bai samu tafiya ba, yace ya dace a ɗauki matakan gyara.
To alhamdulillahi, ai abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta haka yake kasancewa. Dama an ɗauke mu malaman mun kai mu 6, to a cikin mu 6 mutum 2 sun kasance a jirgin farko.
Me kake ganin kamar ya kamata ita hukuma ta yi don ganin ba ƙara samun irin wannan ba?
Dauke harkokin aikin haji a haɗe shi a hukumar Alhazai ta ƙasa gaba ɗaya, sai wasu tsirarin mutane ne za su yi na ƙasa gaba ɗaya, irin ƙasa irin Najeriya, inda za a magance a sake dawo da wannan tsarin. A gwada shi shekaru 3-4 sai a auna da wannan da suka kawo da wancan da da ake yi, to za a gane bambancin in Allah ya yarda.
Wasu maniyatan sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Na Safiya Ahmed ga Kaduna, mu da ke wannan al'amari kaddara ce ba komai, insha Allah Allah ya nuna mana wani shekara. Amma gaskiya ba ji daɗi ba wallahi, gaskiya fi sabilin da ya haje.
Ni ne Usman Musa Radio, Kura Local Government, Kano State. Wannan abu da ya faru da mu, muna godewa Allah.
Shi dai wannan abu daga Allah ne, ba daga wani bane.
A gefe guda kuwa, hukumar Alhazai ta ƙasa ta bakin daraktan hulɗa da jama'arta, Hajiya Fatima Usara, a wata sanarwa ta bayyana rashin jin daɗin ta kan rashin kwashe dukkan maniyatan. Sanarwar ta nemi ahuwar gwamnatin tarayya, hukumomin Alhazai na jihohi, kamfanoni masu zaman kansu da ke jigilar Alhazai da sauran jama'a. Sanarwar ta kuma jaddada cewa za ta maida wa dukkan maniyatan da basu samu tafiya ba kuɗaɗensu da kuma yi aiki tukuru don gudanar da hajjin baɗi ba tare da matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.